Ƙungiyar Amnesty International na daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suke Allah wadai da har-haren da aka kai a kwanan nan a arewacin Najeriya. Cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi, ƙungiyar ta nemi hukumomin Najeriya da su ɗauki matakan gaggawa wajen kawo ƙarshen har-haren 'yan bindiga a kudancin jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya. A ranar Asabar, 'yan bindiga ɗauke da manyan makamai suka farwa a ƙauyen unguwar Wakili da ke yankin Zangon Katab suka kashe mutum 15, mafi akasarinsu mata da yara ƙanana. Cikin shekaru da dama wannan yanki ya sha fuskantar rikicin manoma da makiyaya, lamarin da ke haddasa asarar dubban rayuka. Ƙungiyar ta Amnesty ta ce an kashe aƙalla mutum 366 tsakanin watan Janairu da Yulin shekarar 2020. Aminu Hayatu shi ne kakakin ƙungiyar ta Amnesty International.
Authorities are not living up to their expectation that
Ya ce hukumomi suna nuna gazawa wajen hukunta waɗanda suke kitsa waɗannan har-hare. Abin takaici ne, idan aka yi la'akari da cewa an jima ana kai ire-iren waɗannan har-hare, san ba za mu lamunci hakan ba. Rundunar 'yan sandan jihar ta Kaduna ta ce tana kan gudanar da bincike, amma sakamakon binciken farko ya nuna mata cewa harin na ɗaukar fansa ne bayan da aka kashe wani makiyayi yayin da yake kiwo a kwanakin baya. Kakakin 'yan sanda Muhammad Jalige bai amsa waya ba a lokacin da muka tuntuɓe shi kan wannan lamari. Mai magana da yawun ƙungiyar ta Amnesty International Hayatu ya ce hukumomi sun sha cewa suna gudanar da bincike amma shiru kake ji.
The position of the Kaduna State government has been that investigations are going on.
Ya ce kullum matsayin gwamnati ita ce ana kan gudanar da bincike, amma babu wata rana guda da aka faɗa mana sakamakon binciken da suke ikirarin suna yi. Hakan kuma abin damuwa ne, domin yana ƙara wa masu kitsa waɗannan har-hare ƙwarin gwiwa. Najeriya na fama da matsalolin tsaro ta fuskoki da dama, waɗanda suka haɗa da har-haren ta'addanci, garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da kuma faɗan ƙabilanci. A wani hari na daban da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata, 'yan bindiga sun kashe aƙalla mutum 20 a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya, a cewar 'yan sanda. Isa Gambo shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Katsina, ya kuma ce tuni hukumomi suka maido da zaman lafiya a yankin da lamarin ya faru.
They came all along from Zamfara State on a motorbike.
Ya ce maharan daga Zamfara suka fito akan babura suka shiga cikin Katsina. Kodayake al'ummar yankin da 'yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaro sun yi kokari wajen daƙile harin, har jirgin sama muka tura, sai dai mutum 20 sun mutu, wasu kuma da dama sun jikkata.
And so many persons were injured also.
A watan da ya gabata ne miliyoyin 'yan Najeriya suka gudanar da zaben shugaban ƙasa, yayin da wa'adin mulkin shugaba Muhammadu Buhari ke shirin ƙarewa bayan shekaru 8. Jama'a da dama za su zira wa magajinsa ido don ganin yadda zai shawo kan matsalar ta har-har a Najeriya.